بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. bayan haka ƴan uwa, ina mana gaisuwa ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dukkanin yabo da godiya su kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya hada fuskokinmu a wannan safiya ta Alhamis. A yau muna safiyar bakwai ga watan Sha'ban, hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina, tana da shekara 1446, wanda yake daidai da 6 ga watan 2 shekara ta 2025 miladiya. Muna yi ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya hada fuskokinmu a wannan majalisi a nan gidan Prime Minister Najeriya, Sa'awakar Tafawa Balewa, da ke nan titin Kofar Ran a nan cikin garin Bauchi. Muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta ma Sa'awakar Tafawa Balewa, ya mishi rahama. Kafin mu shiga cikin darasinmu, akwai ta'aziyya da ya kamata mu gabatar ga ma'abuta wannan gida bisa ga rasuwan ɗaya daga cikinsu, wanda yake ɗaya ga shi marigayi a Sa'awakar Tafawa Balewa. Muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta masa. Allah maɗaukakin sarki ya mishi rahama. Allah ta'ala ya sa aljanna ta zama koma a gare shi. Allah maɗaukakin sarki ya alkinta masa bayansa. Allah ta'ala ya gafarta mishi. Allah ya mishi rahama. Saboda haka muna miƙa ta'ziyyar mu gare mu baki ɗaya. Muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta mishi. Kamar yadda muka ambata a satin da ya wuce, kasantuwa na cewa watan Ramadana ta tinkaro, kuma mun shiga watan Sha'ban har mun cinye sati guda a cikin shi. Wannan yasa muke ganin za mu dakatar da darasinmu na wancan littafi na Almiyatun Nasawiya, domin mu gabatar da tunatarwa, domin shimfiɗa da kuma tanadi da kintsi domin tarban wannan babban baƙo mai albarka wanda yake tinkaro mu watan Ramadana insha Allah. Bisa ga haka muka ce za mu sama ɗan taƙaitaccen littafi wanda za mu iya karance shi a darussa uku ko huɗu, akan abin da ya shafi bayani akan watan Ramadana da kuma hukunce-hukuncen da watan Ramadana ya ƙunsa. Bisa ga wannan, na zaɓi mu karanta littafin Ahkamus Siyami fi Shahri Ramadan na babban malami Sheikh Abubakar ibn al-Amin ibn Sulaiman al-Anshawi. Allah maɗaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi. Wannan littafi ne wanda yake taƙaitacce, kuma malam ya yi ƙoƙari sosai wajen taƙaita bayani akan abin da ya shafi hukunce-hukuncen azumi, illa iyaka wajaje da ake buƙatar ƙarin bayani ko na abu makamancin haka. Lallai malam ya yi ƙoƙari sosai, kasantuwar cewa shi ɗin ɗan Najeriya ne, kuma ya san halin mu ɗan Najeriya ba mu juran dogon karatu duk yadda muke wula bukatar akai mu kai tsaye zuwa ga menene abinda ake so a isar zuwa gare mu saboda kasalan karatu mu ya riga ya shiga jikin mu zama mu karanta abu kadai yana ba mu wahala saboda haka yanzu da iya samun mutum a tare shi a ce mishi ga katin aure na an bashi ga katin an bashi amma sai ya ce yaushe ne za a yi daurin aure ga bayani na a jikin katin amma saboda kasala ta karatu da ta shiga jikin mu ƴan Najeriya to ga katin ka bashi amma faɗa masa yaushe ne to kaga shi yasa malami yayi kokari sosai ya takaita bayanan da suke ciki domin mu amfana da su insha Allah ta'ala Allah ta'ala ya samu dace malam ya fara da bismillahir rahmanir rahim al muqaddima innal hamdalillah lallai dukkanin jinjina da yabo da godiya su kara tabbata ga Allah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiru muna gode masa muna neman taimakon sa muna neman gafaran sa wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina muna roƙon Allah ya tsare mu daga sharrin kawunan mu da miyagun ayyukan mu man yahdihillahu fala mudillala duk wanda Allah ya shiryar da shi to babu mai batar da shi wa man yudlil fala hadiyala wanda Allah ya batar da shi kuwa babu mai shiryar da shi wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la ina shaida cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah bisa cancanta shi kadai bashi da abokin tarayya wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ina shaida kuma cewa annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallama bawan Allah ne manzon Allah ne wannan khudubatul haja kina a takaice wanda mun shi sha bayani akan shi a dukkanin darussan da muke wanda baya bukatun sai mun sake maimaita bayani akan shi malam yace amma ba'du bayan haka فهذا كتاب مختصر في احكام تتعلق بالصيام في شهر رمضان مالن يتي wannan wani littafi ne takaitacce wanda yake da alaka da hukunce hukuncen azumin watan ramadana jama'atuhu wanda na hada shi gaba daya tafsiratan lil amma domin ya zama wato ainifin nusarwa zuwa ga gamagarin mutane baki daya wa tadhkiratan lil khassa ya kuma zama tunatarwa zuwa ga kebantattu ma'ana gamagarin mutane shine waɗanda ba sa cikin wato da'ira ta karatu to wannan zai zama nusarwa ne a gare su karantar da su ne abinda ba su sani ba amma kebantattun mutane shine waɗanda suke dalibai na ilimi to wannan zai zama tunatarwa a gare su domin watakila kasantuwar su dalibai na ilimi sun karanta a wani littafi ko wani abu makamancin haka yace wa qad harastu fihi an adhkura ma sahbihi ad-dalil yace nayi kokari da gasken gaske domin in ambaci duk abin da zan ambata ya zama abin da dalili yake abin da ya inganta ya tabbata yana da dalili wa tarajjaha inda ahli tahqiq sannan ya zama cewa malamai ma'abuta ilimi sun furinja yadda wannan abin sun fi tafiya akan wannan fahimtar to shine abin da zan kawo yace wa auratu kulla mas'alatin tahta unwani kowace mas'ala na sanya mata unwani na sanya mata take na sanya mata topic li yasqula alwuqufu alaiha fi mazanniha saboda a samu saukin fahimtar abinda ke cikin mas'ala din kowace mas'ala an tsara ta babi babi saboda duk abinda aka sa a gaba a fahimci menene hakikanin abinda ake so a fahimta karkashin wannan mas'alan kama auratu masailal kitabi bi arqamin mutasalsila kamar yadda na kawo duka mas'alolin da suke cikin wannan littafin na kawo su da wato da raquma nambobi daya bayan daya mutasalsila taysiran lil mutaba'a saboda a samu a saukaka ma mai kokarin bibiya da fahimta komai ya zama masa cikin sauki wa qad sammaituhu ahkam as-siyam fi shahr ramadan hakika na sanya ma wannan littafin suna hukunce hukuncen azumi a watan ramadana fallahu arju wa as'al an yaktuba lahu alqabul Allah nake roko nake kuma fatan ya karbi wannan littafin daga wajena wa an yanfa bihi almuslimina Allah ya amfanar da dukkanin musulmai da wannan littafin wa an yanfa'ani bihi fil hayati wa ba'da al mamat Allah ya amfanar da ni da wannan wato ainihin littafin ina rayi da kuma bayan mutuwata innahu waliyu zalika wal qadiru alayh Allah bai iko ne akan haka Allah kuma shine majibinci na gaba daya alhamdulillahi rabbil alamin jinjina da yabo da godiya su tabbata ga Allah ubangijin dalikai wannan ita ce mukaddimar da malamin kawo wanda bayan shi kuma zai shiga kai tsaye zuwa ga bayani akan azumi da falalan azumi da kuma hukunce-hukuncen azumi da haka unwani na farko malam yace shine as-siyamu wa fada'iluhu azumi da kuma falalan azumi abinda azumi yake da shi na falala na farko malam yace as-siyamu menene azumi domin a ƙarƙashin wannan unwanin malam zai mana bayani ne akan abubuwa guda biyu menene azumi menene kuma falalan azumi to abu na farko shine yace menene azumi anan malam ya kawo zallan bayani akan as-siyamu ko as-sawmu istilahan amma abu na farko shine kamar yanda muke ji duk wani lafazi na shari'a to malamai in sun zo sukan bashi ma'ana biyu ma'anan farko shine menene larabawa suke nufi idan sun ce kaza sannan kuma me addini yake nufi in ya ce kaza yanzu kalman as-sawm ko as-siyam a larabci ma'anansa shine al-imsaku an shay shine kamewa daga yin wani abu idan mutum ya kame ya ki yin abu to wannan sai a ci mishi as-sawm ko as-siyam a larabci shi yasa Allah ta'ala yake fadi mana na maryama fakuli washrabi wa qalli aynan fa imma tarayna min al-bashari ahadan faquli inni nadhaltu lir-rahmani sawman ay inni nadhaltu lir-rahmani imsakan anil kalami kenan nayi alƙawari da Allah cewa zan kame ba zan yi magana ba to wannan shine al-arabci amma a shari'a ma'anan azumi huwa taqallubun ila Allah ta'ala bil imsaki anil akli washrabi wal jima'i min tulu'il fajri ila ghurubi shamsi shine taqallubun ila Allah ta'ala neman kusanci zuwa ga Allah bil imsaki anil akli ta hanyar kamewa daga ci washrubi da sha wal jima' da duk abin da ke da alaka da saduwa min tulu'il fajri ila ghurubi shams tun daga fitowar alfijir zuwa mi zuwa faduwar rana wannan shine ma'anan azumi a shari'a wato abin da ya kamata mu sa masa mu jalayi a kasan sa shine da yace taqarrubun ila Allah neman kusanci zuwa ga Allah ashe kamewan da kuma duk abin da za a yi kamewa daga ci da sha da sha'awa bai cika azumi ba tukunna har sai ya zama an yi shi ne don neman kusanci zuwa ga wa dan neman kusanci zuwa ga Allah da ka niyyar shine rukunin farko wanda zamu zo mu ji shi a gaba insha Allah malam yace walis siyami fada'ilu kathira azumi yana da falaloli masu tarin yawa yastafidu biha as-sa'imu fi hayatihi wa ba'da mamatihi me azumi zai samu wannan falalan zai fa'idantu da waɗannan falalolin tun yana rayi da kuma bayan mutuwarsa minha daga cikin falalolin azumi na farko shine annahu tariqun ila al-imani wa taqwa shi azumi hanya ce da zai kai mutum zuwa ga imani da kuma tsoron Allah azumi zai taimaka ma mutum domin ya samu cikakken imani da kuma tsoron Allah dalili akan haka shine Allah ya ce ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun Allah ya ce ya ayyuhal ladhina amanu ya ku wadanda kuka yi imani kun ga kiran da su Allah yake yi da masu imani ashe abinda zai nuna maka anan shine aikin da za a saka alama ce ta imani shi yasa da aka tashi kiran ba a ce ya ku mutane ba ba a ce ya ku duniya ba ya ka ce ya ku masu imani
Abdullahi ibn Mas'ud yana cewa in kaji Allah ya ce ya ku masu imani ya ayyuhal ladina amanu to wannan kira ce ta musamman ka saurara ko dai wani alkhairi ne aka hango maka za a umarce ka kai shi ko kuma wani sharri ne aka hango za ka rifta ake so a tsare ka kar ka fada ciki daka Allah ya ce ya ku waɗanda suka yi imani sai ya ce kutiba alaikumus siyam Allah sai ya ce an wajabta muku yin azumi kama kutiba alal ladina min qablikum kamar yadda aka wajabta mu waɗanda suka gabace ku mecece fa'idar yin azumi sai Allah ya ce la'allakum tattaqun dan ku samu tsoron Allah kaga ashe azumi yana jawo mu mutun ya zama mai imani tunda Allah ya kira masu imani ne yace na wajabta muku yin azumi sannan fa'idar wajabta muku yin azumin bayan kun yi imani shine dan ku zama masu imani kuma masu tsoron Allah kaga azumi in mutun ya dage akan shi zai dace da ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatih zai zama ga ibadi ga kuma ga tsoron Allah domin idan muka dauki azumi shi karan kanshi azumi shi karan kanshi azumi bayani ne na tsoron Allah yanzu idan aka ce ana azumi in zamu cika mutane da gidan nan kaf a ce baligai ne su azumi ya hau kansu mu ya abinda muke gani shine ya kamata a ce wani na azumi abinda muka sani kawai duk wanda na gamu da shi kawai ina ji ma raina wani yana azumi amma waye hakikanin mai azumi ba wanda ya sani sai Allah me aka hana ci sha da sha'awa kowanne cikin guda ukun nan kuma mutum yana da cikakkiyar dama a kai a lokacin da ya keɓance shi kadai lokacin da ya fito daga gida da safi mai yiwuwa yana ganin ga abinci nan kuma zai iya ci ba wanda ya gan shi ba wanda ya gan shi ga ruwan sha nan zai iya sha ba wanda ya gan shi ga shi ga matarsa nan za su iya biya sha'awansu ba wanda ya gan su amma mai zai taimaka shine tsoron Allah tsoron Allah kuma shi yasa a bisa wannan gabar akwai maganar da ina yawan maimaita ta don ko jiya na maimaita mu wasu maza yana daga cikin matsalan da ya kamata mu gyara ta sakamakon yadda muke ganin korafi da tambayoyin mutane yana yawa shine matsala ta aure dab da azumi aure dab da azumi matsala ce da yawa yawan samari da ƴan batan da ake daura musu aure dab da azumi wallahi ba su azumi da yawan su ba su azumi saboda haka yanzu dai azumi sauran sati uku gobe juma'a an je masallatai aka ji daura aure rututu asabar ma haka haka juma'a ta gaba haka asabar ta gaba haka haka wani wajen ma ana gobe azumi za a daura aure ana gobe azumi za a daura aure to yanzu tsakani da Allah lafiyayyar budurwa da lafiyayyen saurayi an daura musu aure kwana uku da daurin aure a ce su kama azumi ai tun daga nan ma ya kamata ku gane fa akwai kura mai yiwuwa watakila Allah ya taimake su sun rike darajarsu da kimarsu kafin a yi aure duk abin da ake ciwa na lalacewa duk sun shanye sun matse ya ka ce to an daura muku aure yau gobe jibi ya ka ce to a tashi da azumi hawa akwai matsala ba akwai matsala kuma galibi sai bayan azumi sai mutum ya zo ya ce wallahi ya za a yi zai ce wai ita ce ta rinjaye shi ya ka a cikin azumi 30 wallahi guda 7 bai yi su ba ko sama da haka ba ce ita ce ta rinjaye shi ita ma in ta zo bayanin za ta ce shine ya neme ta to wannan abu ne wanda ya kamata mu dau gyara akan shi kuma mai yiwuwa ma ita yana iya zuwa mata a lokacin da watakila tana da lalurar da ba za ta yi azumi ba shi ko wace lalura yake da shi na rashin azumi to idan suka rinjaye junansu har yayi biya sha'awarsa da ita a wannan matakin laifi biyu ne, shi ya karya azumin sa sannan ya kwanta da ita a matakin da haramu ne, ya daura laifuka biyu. Haka ya kamata mu dau gyara, ya kamata ba laifi bane a shari'ance, ba haramun bane, ba zunubi bane dan an yi aure kafin azumi. Amma musulunci yana da saddu zari'a, addinin musulunci ya yarda da toshe kafan barna, addinin musulunci ya yarda, domin musulunci yana da abubuwa. Na farko akwai abin da ake cewa daf'ud darar qabla wuqu'ihi, abin da ake so shine a tare cutan kafin ta faru, kafin cutan ta faru ake fara tarewa. Sannan addinin musulunci yana da addinu mabniin 'alal masalihi fi jalbiha wa dar'i lil qaba'ihi, addinin musulunci ana gina shi ne akan maslaha, duk abin da za a yi sai an duba an ga meye maslahansa, sannan kuma meye matsalansa. Idan aka ga matsalar fa inta zaham adadul masalihi yuqaddamu al'ala min al-masalih, in an ga maslaha babba da maslaha karami to sai a gabatar da babban maslaha akan karamin maslaha. Amma aka ce wa in tazaham wa dudduhu tazahumul mafasidi yultakabu al-ajla min al-mafasidi, idan kuma aka ga barna biyu ga babba ga karami to sai a yi karamin a bar babban. Haka duk abin da za a yi a addini sai an duba tukunna meye amfaninsa meye matsalansa. In aka ga yana da matsala to sai a tare shi, sai a hakura da amfani, sai a hakura da amfani. Dan in aka zauna lafiya ba amfani ba matsala ba wani abu, amma aka zauna ga matsala ba amfani to anan kuma akwai kura, ko kuma ga amfani ga matsala, watakila matsalar in ta tashi da danna amfanin ma. Saboda haka ya kamata mu dau gyara, Allah ya sa mu gyara. Abu na biyu daga cikin falalan azumi shine annahu hisnun yahbisu an-nafsa 'ani ash-shahawat, azumi garkuwa ne da yake tare rai daga duk wani aikin sha'awa. Shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya ma'shara ash-shabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj, manzo Allah yace ya ku dandazan matasa, ya ku dandazan samari, duk wanda a cikin ku ya mallaki ba'a, ba'a shine abin da zai taimake shi yayi auren kuma ya rike mishi auren. Ma'ana ya zamana cewa na farko yana da lafiya, na biyu kuma yana da damar yin aure din, ma'ana yana da kudin da zai aure din, yana da kuma sana'an da zai rike matar da duk inda zai bata wajen zama da sauransu, duk wani abin da dai shine ginshiki na aure ya rike shi shine alba'a. To manzo Allah ya ce duk wanda ya mallaki wannan a cikin ku ya je ya aure, sai ce fa innahu aghaddu lil basar, saboda aure shi zai taimaka masa wajen rintse idanunsa wa ahsanu lil farj, ya taimaka masa wajen kiyaye da katange al'aurarsa. Sai ce amma wa man lam yastati, duk wanda bai samu dama ba, bashi da kuɗi, bashi da ayin da zai, yace to fa alaihi bisaw, to ya kama azumi. Fa innahu lahu wija, saboda azumi waji ne gare shi, azumi da baibayi ne gare shi da zai hana shi aikata sabon Allah. Saboda haka azumi yana tare mutum daga duk wani aiki na sha'awan banza. Abu na uku yace annahu junnatun yastajinnu biha al'abdu minan nari yawmal qiyama, azumi wato garkuwa ne da bawa zai sama tsari ta hanyar shi daga wutanin tashin kiyama. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma min abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'ada Allahu bidhalika al-yawmi wajhahu 'anil nari 70 kharifa, manzo Allah yace ba wani bawa da zai azumin wuni daya don Allah sai Allah ya nisantar da fuskansa daga wuta na tsawon shekara 70. Saboda haka duk sanda mutum ya azumin wuni daya ya ƙara tazara da distance tsakaninsa daga wuta shekara 70, duk sanda ya azumi daya ya matsa daga wuta shekara 70, wannan azumin sawa'un na farilla ne ko kuma na nafila. Abu na hudu yace annahu kaffaratun min adh-dhunubi wal khataaya, azumi kankara ne daga zunubai da laifuffuka. Duk abinda mutum yayi na zunubai da duk abinda yayi na laifuffuka, azumi na zama kaffara, azumi na zama kankara ga waɗannan laifuffuka da waɗannan zunuban da yayi domin azumi na cikin alhasanat kyawawan ayyuka da Allah yace wa aqimis salata tarafayn nahari wa zulafa minal layli innal hasanati yuzhibna sayiat kyawawan ayyuka suna goge miyagun ayyuka sannan abu na biyar yace annahu shafi'un li ahlihi yawmal qiyama azumi zai ceci ma'abotansa ran tashin kiyama duk wanda yake yawan yin azumi to azumi zai cece shi daga wutaran tashin kiyama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa alqur'anu as-sawm walqur'anu yashfa'ani lil abdi yawmal qiyama da azumi da alqur'ani za su ceci ma'abotansa ran tashin kiyama annabi yake cewa yaqulul qur'an alqur'ani zai ce ya rab manatuhu layl manatuhu an-nawm billayl na hana shi baccin dare fa shafi'ni fihi Allah ka bani cetonsa sannan yace wa yaqulu siyamu azumi sai yace ai rabbi mana'tuhu da'amahu wa sharabahu wa shahwatahu bin nahari tsawon muni guda na hana shi ci da sha da sha'awarsa Allah fa shafi'ni fihi Allah ka bani cetonsa domin shi ci da sha da sha'awa wata fidira ce da Allah ya tsara halittar mutum akai mutum ba shi yake tsara ma kansa ba yanzu mutum ba shi zai zauna ya tsara ma kansa cewa daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza zan ji yunwa ba ba shi zai tsara ma kansa wannan ba ba shi zai tsara ma kansa cewa daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza zan ji kishirwa ba ba shi zai tsara ma kansa cewa dole ga lokacin da sha'awa za ta shiga jikina ba a'a fitira ce da Allah ya tsara halittarsa akai saboda haka duk sanda Allah madaukakin sarki ya ga dama wannan abin sai ya tashi a jikinsa. Daga Allah ya tsara mana rayuwar ba ta yiwa sai da ci da sha. To sai kuma aka ce wannan ci da shan da Allah ya daura halittar ka akai dole kana buƙatar ci da sha. Sai aka ce to a wannan wurin kuma ya haramta maka ci da sha din. To wannan shi yasa azumi zai ceci ma abotansa dan tashin kiyama. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kuma Qur'ani da azumi za a ba su ceton ma abotansu. Sannan abu na gaba yace annali ahlihi baban fil jannati yuqalu lahu ar-rayyan masu azumi suna da wata kofa a gidan aljanna sunan kofan ar-rayyan saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa fil jannati thamaniyatu abwabin a cikin aljanna akwai kofofi guda takwas yace fiha babun yusamma ar-rayyan la yadkhuluhu illa as-sa'imun daga ciki akwai wata kofa da ake kiranta da ar-rayyan babu mai shiga ta wannan kofar in ba masu azumi ba masu azumi masu yawan azumi su ne za su shiga ta wannan kofar saboda haka wannan kofa ce da Allah ta'ala ya tare jin mazallan masu azumi abu na gaba yace anna khulufa fami sa'imi aqyabu inda Allah yawmal qiyamati min rihil misk malam yace bashin baki na mai azumi hamami da yake fita daga bakin mai azumi saboda ya saba cikinsa a koyaushe yana zuba masa abinci hanjinsa na karban abinci to yau sai aka ce zai biyo wasu awanni zai ɗebo wasu awanni wannan hanjin cikin nasa bai samu abin da ya saba samu ba to kasantuwar haka dole wani abu na wari da hamami zai dinga fita daga mai daga bakinsa to wannan hamamin da yake fita daga bakinsa annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya fi ma Allah dadi sama da kamshin almiski illa iyaka kuma wannan ba cewa aka yi mai azumi kuma ya zama kazami ba cewa aka yi din saboda annabi yace wannan nayi ma Allah dadi sama da kamshin almiski yace to bari in tara warin baki saboda ina azumi daga kizo kina magana da kin bude baki kowa sai dai a dauke numfashi duk da a cikin azumin ma amma annabi yana aswaki annabi na aswaki saboda inna Allah ta'ala tayyibun Allah tsaftatacce ne Allah mai tsarki ne inna Allah jamilun yuhibbul jamal Allah mai kyau ne yana son abu mai kyau kyau kuma ba yiwa da wari ai saboda haka abinda ake nufi shine duk yadda ya kai wajen goge bakinsa to dole akwai lokacin da wannan hamamin zai ci karfinsa dole kuma zai fita saboda haka to yana amfani da aswaki yana goge bakinsa ko wani abin goge baki amma dai wannan abin da yake fita daga bakin shi yana ma Allah dadi da kamshi sama da kamshin almiski. Abu na gaba yace anna lis-sa'imi farhatayn, farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Mi azmi yana da wasu farin ciki guda biyu. Farin ciki na farko shine lokacin da ya sha ruwa, ya ɗebe awanni 10 ba ci ba sha, a lokacin da ya sha ruwa zai yi farin ciki, zai ji daɗi. Sannan akwai farin ciki kuma da zai yi randa zai gamu da Allah, randa Allah zai ce ga ladan azumin ka shiga aljanna, randa Allah zai ce ga kinan kama hanya ki shiga ta wancan kofan ar-riyad din, to ranan cikan farin ciki kenan. Sannan abu na gaba yace anna sa'ima yuwaffa ajrahu yawmal qiyamati bighairi hisab. Mi azmi za a cika masa ladan sa dan tashin kiyama ba tare da lissafi ba, saboda azmi hakuri ne. Allah kuma yace inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab, masu hakuri za a ɗebi ladan su na azmi ran tashin kiyama a cika musu ba tare da lissafi ba. Saboda haka mai azmi dole sai yayi hakuri, dole sai ya jure. In ba cin hakuri mutum ba zai azumi ba, ga abincin yana gani, ga abin shin yana gani, amma haka zai hakuri ya kauda kai. Haka nan zaki zauna ki shiga kitchen ki dafa ma yara abinci, a sauko da mai yana kamshi, a zuba a gauraya musu kuma ki mika musu, ya koma gefe kuma ke kuma ki ta subhanallahi wa bihamdi. To yanzu in ba hakuri ba me zai sa mutum yayi haka? Ai sai hakuri da imani da tsoron Allah. Allah ka sa mu dace. Malam sai yace anwa'us siyami, unwani na biyu yace nau'ukan azumi. Yace as-sawmu naw'ani, azumi nau'i biyu ne, sawmu fardin wa sawmu naflin. Akwai azumi na farilla, akwai azumi na nafila. Wa amma sawmu fardin, yace azumi na farilla, fa thalathatu anwa, azumin farilla shi kuma ya kasu gida uku. Na farko shine sawmu nadhiri, azumi na bakanci, mutum yayi bakanci kamar yadda muka yi bayani a baya, mun yi bayani akan nau'ukan bakanci da kuma yadda ake bakanci a musulunci. Bakanci mutum yayi ma Allah alkawari cewa Allah ina da bukata kaza, in ka biya mun bukata ta kaza to ni kuma zan yi kaza. To in daga san da ya dauki wannan alƙawarin to ya zama wajibi a kansa. Illa iyaka mun ji cewa wasu daga cikin malamai suna ganin hakan makaruhi ne, ba a so mutum yayi haka, domin zuciyarsa tana iya raya masa ko ashe Allah ma da ya biya mun bukata na saboda ya ji na ce rage azumi ne, ke yasa ya biya mun, kamar yana kwadaitar ma Allah ne cewa kai mun in yi maka. To malamai suka ce abin da yafi shine shi yayi azumin, sai ce to Allah ina tawassuli da wannan azumin ka biya mun bukata. Ba wai ya ce mu Allah ina daku ina jiran sai kayi kafin na maka ba, a'a ke nimomin da Allah yayi miki guda nawa kin biya? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, in kin ce ma zaki kirga nimomin da Allah yayi miki ba zaki iya lissafawa ba. Zallan Allah ya barki ki taka da kafar ki je duk inda kike so, wannan ni'ima ce, ni'ima ce mai girma. Wannan yana nan shi sai dai a tura shi a keke. Saboda haka amma in mutum ya daukan makansa yace zai yi, to wajibi ne sai yayi, saboda yana daga cikin siffofin bayin Allah yan aljanna, yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira, suna cika bakanci. Na biyu yace shine wa sawmu kafara, azumin kafara, kafara ne na kisa, azumi na wata biyu shahararri mutatabi'ai, kafara na zihari. In mutum yayin matarsa zihari, mutum ya ce matarsa da ke da uwata matsayin ku daya, saboda haka kenan yanzu yadda mahaifiyarsa take haramun a gare shi, haka nan matarsa ma ta dawo haramun a gare shi kenan. To ya haramta ma kansa, to in ya tuba yana so ya koma to zai yi kafara. Daga cikin abin da aka bashi zabi na kafara shine azumi wata biyu a jere, siyamu shahrayni mutatabi'ai, wanda yayi rantsuwa akan ƙarya ko kuma yayi rantsuwa bai cika rantsuwan ba ko wani abu makamancin haka wanda ya rantsuwa akan ƙarya wannan malamai suka ce shi yaminul ghamus ne ma shi wannan ba a masa kafara kawai sai ya ji gaban Allah kawai dai san me hukuncin sa saboda mutun ya kama sunan Allah yayin rantsuwa akan ƙarya wannan ba karamin abu bane amma mutun yayin rantsuwa bisa haka yake tsammani kuma hakan bai yiwu ba to zai kafara kafaran nan abu na farko shine ba yadda mutane suke dauka ko yace dan ya azumi uku ba a kafaran farko matsayin farko shine ibamu asharati masaki shine zai ciyar da miskinai 10 talakawa 10 min awsati ma tu'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqaba zai ciyar da miskinai 10 daga abinda ake ci a gidansa irin abincin da za a ce wannan shine average abincin mutane na wannan garin ba yabo ba fallasa shi zai dauka ya basu ko kuma ya tufatantar da su ko kuma ya yanta baiwa in bai samu dama ba to anan ne sai a jefa mallam ya jid fasiyam thalathati ayyam sai je ga azumin kwana uku saboda haka wannan nau'i ne na azumi sannan nau'i na uku na azumin farilla yace shine wa sawmu ramadan shine azumin watan ramadan wanda shi kuma wajibi ne a azumin nafila kuma mun san su da yawa shi yasa malam ma bai kawo su ba mun san su da yawa azumin sutti shawwal azumi na arafa azumi na tasu'a da ashura azumi na fararen kwanaki azumin litinin da alhamis azumin annabi dawuda kana yasumu yawman wa yafṭir yawman yayi azumi yau gobe sha ruwa da sauran azumi na nafila abu na uku malam yace mashru'iyyatu sawmi ramadan wajibcin azumin watan ramadan malam yace inna allaha shara'a sawma ramadan biqaulihi Allah ta'ala ya wajabta azumin watan ramadan da fadin sa da yace ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun malam yace Allah ya ce ya ku waɗanda kuka yi imani an wajabta muku yin azumi kamar yadda aka wajabta mu waɗanda suka gabace ku domin ku zama masu tsoron Allah yau bi qaulihi ta'ala da kuma fadin Allah madaukakin sarki da yace faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu duk wanda a cikin ku ya riski watan ramadana to ya azumci watan ramadana wannan umalni ne saboda haka wa'innan ayoyin sun nuna mana ashe azumin watan ramadana wajibi ne azumin watan ramadana dole ne babu zabi wanda yake yin azumin watan ramadana da gangan yana da laifi yana kuma da ukuba wanda zamu ji shi a gaba insha Allah ta'ala wannan yana nan a musulmi amma kuma yana da laifi amma wanda ya jima ransa ko ya kore wajibcin azumin watan ramadan to wannan kafiri ne shi ce me yasa baka yi azumi bai ce ka azumin nan ba dole bane to wannan cewa dai ba dole nan ba ya fita musulunci saboda me saboda ya kare ta qur'ani qur'ani cewa ya an wajabta muku eh me yasa baka yi azumi ba kai ba zai yi bane shikenan yana nan a musulmi amma fasiki saboda ya taka dokan Allah da gangan wannan shine fasikanci kuma amma me yasa baka yi azumi ba kawai azumin nan fa ba dole bane wanda ya ga dama ya wanda ya ga dama ya bari ta wannan ya fita a musulunci put ya wuce Allah ya tsare mu malam yace wa ajma'atil ummatu ala anna sawma ramadana fardun min furudil a'yan malamai gaba ɗayan su sun ittifaki cewa azumin watan ramadan farilla ce da take akan kowa domin farilla a wajen malaman fiqh farilla ne iri biyu akwai fardu ainin akwai fardu kifaya fardu ainin shine farillan da yake wajibi akan kowa dan wannan yayi bai dauke ma wannan ba kowa sai yayi wannan shine fardu aini kamar salloli guda biyar dan wani yayi bai dauke miki ba dan yarki tayi bata dauke miki ba dan mijinki yayi bai dauke miki ba dole ne ki dole ne kuma kowa yayi sannan akwai fardu kifaya farilla ce dole ne ayi idan aka wayi gari kowa bai yi ba an saba ma Allah amma in wasu sun yi sun sauke ma wasu kamar sallan idi farilla ce amma fardu kifaya ne in aka wayi gari yau idi haka kawai kowa ya ki zuwa masallacin idi to duk garin kowa ya saba ma Allah amma in wasu suka je to sun wadatar ma wasu kamar sallan gawa farilla ce amma fardu kifaya ne in mutun ya mutu musulmi a cikin garin musulmai aka yi masa sallah aka share shi to duk garin kowa yayi laifi amma in wasu suka yi to sun dauke ma wasu to shi azumi fardu ainin ne farilla ne akan kowa ba wanda yin nashi zai dauke ma wani dolan dole sai kowa yayi wa rukunun min arkanil islam azumi rukuni ne daga cikin rukunan musulunci kamar yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata hadithin jibril ya kuma ambata hadithin abdullahi dan umar da yace bunyal islamu ala khamsin shahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis sala wa hajjil baiti wa sawmi ramadan wannan ya nuna mana cewa azumin watan ramadan wajibi ne ina cikin rukunan musulunci wa anna munkirahu kafirun multaddun anil islam duk wanda yayi inkarin wajibcin azumi to kafiri ne shi yayi ridda ya fita daga musulunci malam yace wa yathbutu shahru ramadana bi ru'yatil hilal azumin watan ramadan yana tabbata a fara azumi in an ga wata walau min wahidin adilin koda daga mutun ɗaya ne adili mutun ɗaya adili adili mutun shine wanda ya shahara cikin mutane da alkhairi koda ko yana da wasu matsaloli amma alkhairansa sirrin jayi sharrinsa kuma dama wannan shine abin da ake fata kowa ya zama adili ba ma'asumi ba ma'asumi ba wanda yasa ya zama iya wanda suke zama ma'asumai sune annabawan Allah don su ma ba sa yin komai ne sai an musu wahayi amma duk wanda ba annabi ba sai dai zama adili tun daga kansa bai har kasa sai dai zama adilin mutum to wanda ya shahara wanda watakila yana da kurakuran amma in aka ce ka nemo kuskuren sa an baka aiki to wannan shine adilin mutum ko kuma wanda watakila zaka iya samun alkhairan sa goma kan kaga kuskure daya to wannan adilin mutum kenan aw bi ikmali iddati sha'ban 30 yawan ko kuma in ba a ga wata ba to sai sha'ban a cika ta kwana 30 to daga sanda aka ce yau 29 ga watan sha'ban aka duba ba a ga wata ba to sai a kaddara cewa gobe za a cika ta sha'ban ta zama kwana 30 to daga nan kuma ba bukatar sai an duba wata ba bukatar sai an ji an ga wata jibi kuma sai a tashi da azumi kamar yadda koda a cikin azumi ne idan aka ce 29 ga Ramadan to za a duba wata in an ga wata sai a ce gobe sallah in ba a ga wata ba sai a ce gobe a cika azumin Ramadan 30 jibi kuma sai a yi sallah kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yace sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi manzo Allah yace in kun ga wata ku yi azumi in kun ga wata ku sha ruwa yace fa in gumma alaikum faqdiru sha'ban 30 yawman idan wato aka sha makance tsakanin ku da ganin wata ba ku ga wata ba to ku kaddara ku cika ta mashi aban kwanan ta 30 malam yace wa yajibu sawmu ramadana ala kulli baligin duk wani baligi to watan ramadana azumin watan ramadan ta zama wajibi akan shi sahihin mai lafiya qadirin mai iko akan azumin muqimin mazaunin gida ghairil ha'idi wan nufasa banda masu haila banda kuma masu shayarwa ko kuma waɗanda suke masu wato suke jini na biki to idan mutum ya zama baligi musulmi baligi mai lafiya mai iko mazaunin gida sannan kuma ya zama mumayyizi mai hankali to wannan sharuɗa ne na azumi sun gama cika a kansa dole ne zai yi azumi illa iyaka za mu zo mu ji akwai matafiyi an ɗauke masa azumi amma zai biya akwai kuma mai haida ita ma an ɗauke mata azumi amma za ta biya akwai mai shayarwa an ɗauke mata azumi za ta biya azumi a bisa magana mafi inganci fadin cewa wai mai ciki da mai shayarwa su za su ciyar a madadin kowane rana ɗaya su ciyar da miskini wannan magana ce mai rauni magana mafi inganci ita ce da mai ciki da mai shayarwa hukuncinsu ɗaya da matafi hukuncinsu ɗaya da marar lafiya hukuncinsu ɗaya da mai al'ada za su biya azumi in azumi ya wuce za su biya azumi wannan shine abin da yake kansu da kuma shi yasa akan wannan gabar ina mai kana jan hankalin mata akan abin da ya shafi biyan bashin azumi da yawa yawan ku mata kuna kafa hujja da hadisin Aisha cewa muna jinkirtawa sai Sha'ban ta zo kafin sai mu biya azumi to ga Sha'ban din da ta zo ai rana ba ta ƙarya yawa sai dai wadiya ta ji kunya saboda haka Sha'ban kike jira eh to Sha'ban ta zo Sha'ban ta zo gashi mun ci sati daya a ciki wata kuma ana binta bashin azumin har yanzu ita nata Sha'ban din bai shigo ba a haka ne sai ka samu wasu sun tara azumin shekara uku hudu sama da haka akan su Allah ya kiyaye in kin je can kiya ga musu Sha'ban kike jira Malam yace fada'ilu shahri Ramadan falalan azumin watan Ramadan falalan watan Ramadan Malam yace Ramadanu shahri shahru khairin wa baraka Ramadan wata ne na alkhairi wata ne na albarka khassahu Allah ta'ala bi fada'il kaseera Allah madaukakin sarki ya kebance watan Ramadan da falaloli masu yawa wa khasa'isa adida da ke bantattun darajoji masu tarin yawa wa min ha daga ciki annahu unzila fihi alquran a cikin watan ramadana aka saukar da alqurani alqurani ya sauka ne a watan ramadan abu na biyu shine dan Allah ya ce shahru ramadana alladhi unzila fihi alquran watan ramadana a cikin sa aka saukar da alqurani abu na biyu yace annahu yufattahu fihi abwabul jinan a cikin watan ramadan ana bude kofofin aljanna annahu yughallaqu fihi abwabun niran yace sannan kuma ana rufe kofofin wuta a cikin watan ramadan ana so a nuna ma bayi cewa wannan wata ne da cinikin da ake so ayi a ciki shine cinikin aljanna bayani akan cinikin wuta an rufe shi kamar mutum ne yanzu Allah ne ya halicci wutar yace kuma zai sa wayanda suka saba masa a ciki sai aka ce ga wani lokaci nan da an rufe wutar ba cinikin wuta to duk wanda kuma yake aikin banza yake aikin wuta a Ramadan kamar mutum ne ya je ya samu gidan mai yana kallo ga injinan yana ridin cewa alamar akwai mai amma sai a rufe gate din sai a hana shi shiga yana ganin mai din me yake so a nuna masa cewa man me ba na sayarwa bane ana so a nuna mai cewa ba za a sayar ba to in ya kama musu gate da karfi ya balla ya shiga to nan suka kama shi duk hukuncin da suka mai ya hau kansa to wannan shine kwatankwacin da za a ce a cikin watan Ramadan ba cinikin wuta to duk wanda ya rike aikin wuta a Ramadan wallahi ya zo ya samu kofar wutan ne a kulle ce wallahi dai karya kofa ya shiga saboda ka shi a kauce masa shi hankalinsa ba zai kwanta ban bai gan shi a wuta ba saboda akwai waɗanda su Ramadan lokacin da ake kama kangararrun shaidanu a kule su to su kuma shaidanu ne cikin mutane su kuma lokacin suke fitowa saboda haka daidai lokacin da ake shirye-shiryen Ramadan ana shirye-shiryen a ribaci falalan watan Ramadan a daidai wannan lokacin wasu suna nan yanzu haka suna nan suna shirin fina-finan da za su sake muku a Ramadan suna nan suna shiri saboda haka daidai lokacin da ake can ake sallan tahajjud ake can ake sallan tarawih da sai a sanya muku wasu fina-finai saboda dauki hankalin mutane wannan yan barin dan Yahudawa kenan Allah ya warga zalimi yace sannan daga cikin falalan watan Ramadan annahu yusaffadu fihi shayatin ana wato kama shaidanu a kulle su na gaba yace annahu yughfaru fihi dhunubu wal khataya a cikin watan Ramadan ana gafarta zunubai da kuma laifuffukan mutane baki daya. Sannan yace anna fihi lailatul qadr, a cikin watan ramadana akwai lailatul qadri allati hiya khairun min alf shahr. Lailatul qadrin da falalanta tafi watanni dubu. Lailatul qadr malamai suka tattauna akan menene ma'anan lafazin lailatul qadri. Lailu dai mun san shi shine dare. To lafazin alqadar shine malamai suka yi mashi fassara biyu. Wasu suka ce alqadar shine matsayi, domin a larabci akan yi amfani da alqadru domin bayani akan darajar mutum, kamar yadda Allah yake cewa ma qadarullah haqqa qadrihi, basu girmama Allah iyakan girmama wanda ya cancance shi ba. To wannan shine alqadar, shine matsayi, wato dare ne mai matsayi, dare ne mai girma, dare ne mai daraja. Fassara ta biyu shine alqadru, shine kaddara dai wanda muka sani. To a wannan daren a cikin sa Allah tabaraka wa ta'ala yake tsara ko yake rubuta duk abin da zai faru tsawon shekara. Dan Allah ya ce inna anzalallahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin, sai ce fiha yufra'u kullu amrin hakim. A cikin daren lailatul qadri ake tsatsara duk wani al'amari da Allah madaukakin sarki yake so. A ciki za a rubuta daga wannan lailatul qadrin zuwa wannan a cikin mutanen duniya suwa za su mutu, wacece kuma za ta haihu, suwaye za su yi aure, suwaye auren su zai mutu, wane ne zai arziki, wane ne zai talauci, wane ne zai yi dariya, wane ne zai yi kuka, duka za a tsara. Haka duk abin da aka tsara wa mutum kawai shikenan, sai kuma ya jira a lokacin da Allah ya tsara. To wannan shine alqadru. Duka dai ma'anan guda biyu tana iya dauka. Dare ne mai daraja, sannan dare ne kuma da ake budgeting duk abin da zai faru da bayi a tsawon shekara. Sannan na gaba yace anna lillahi fi utaqa'a minan nari fi kulli lailatin min. Allah yana da bayi da yake yanta su daga wuta a dukkan daren Ramadan. Duka waɗannan falalolin gaba daya sun zo a cikin hadisi guda daya. Hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace idza kana awwalu lailatin min Ramadan futihat abwabul janna wa ghuliqat abwabun niran wa sufidat ash-shayatin wa maradat al-jin. Idan daren farko na Ramadan ya shigo, idan aka ce yau daya ga watan Ramadan, ma'ana ana ce an ga wata, to an shiga daren daya ga watan Ramadan kenan. To daga wannan daren Allah zai sa a bude kofofin aljanna gaba daya, a kukkule kofofin wuta, a kama shaydanu da kangararru a daddaure su. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa yunadi munadi, mai kira zai kira sai yace ya bari alkhair, ya kai mai neman alkhairi, ya kai mai son aikata aikin alkhairi, ya kai mai son dacewa da alkhairi, sai yace aqbil, ka kusanto, ka fuskanto, juyo ga alkhairi yana tahowa. Wa ya bari ash-shar, ya kai mutumin banza mai yada sharri da barna, aqsir, ka taka makanka burki, ka takaita makanka. Yace walillahi utaqa'u minan nari wa zalika fi kulli layla. Allah yana da bayin da yake yanta su daga wuta, kuma ana yin haka ne a dukkanin daren Ramadan. To amma mu yanzu shaydan yana rinjaye akan mu a Ramadan, musamman waɗanda suke mu'amala da manya-manyan wayoyi da abubuwan da suke da alaka da wannan. Saboda haka duk shekara ana shiga Ramadan sai kawo sabon topic na tattaunawa. Saboda haka maimakon mutum ya zo na yi karatun Qur'ani yana ta soyawa Facebook ya ga me da me aka yi posting akan wannan topic din, wadawa suka yi magana, haka nan zai karar da lokacinsa. Su kuma mata kamar da yake yawan maimaitawa, da yawan mata ba su tsara lokacinsu a Ramadan. Da yawa-yawa mata lokacinsu a Ramadan yana karewa ne a shirye-shiryen girki. Mafi yawa a nan lokacin sai yake karewa girki. Taka da an yi sallan asuba, ta tafi ta kwanta zuwa karfe 10 ta tashi, an kama wanke-wanke, an gama, an fara tsintan shinkafa har azhar, daga nan an fara gyaran kayan miya, zuwa al'asar an shiga kitchen. Iya inda lokacin da take karewa kenan. Falala ne ciyar da masu azumi, wannan abu ne mai kyau. Wannan ba musu, a ciyar da masu azumi abu ne mai kyau, amma ke ma ki neman gafaran Allah shi ma abu ne mai kyau, shi ma abu ne mai kyau. Saboda haka dole sai an tsara lokaci, tsara lokaci, ga lokacin da zan yi kaza, ga lokacin da zan yi kaza, ga lokacin da zan yi kaza. saboda haka mata da yawa suna asaran wannan falalan. Yawa yawa mata suna asaran wannan falalan. Da haka da mijin nata da sauransu wata kilma shi ya tafi kasuwa ya je ya zauna a shagonsa ya dau lokaci yana karatun Alkur'ani. ‘Ya’yanta wasu sun tafi masallaci, wasu ma sun tafi makarantar Islamiya. Ita ko tana nan tana wanke-wanke, tana nan tana girki. Wata ma abinda za ta iya takaita shi ta yi shi a minti 30, amma sai ta kai awa 2 tana kansa. Saboda rashin sanin kimar lokaci. A hakan ma kuma a Ramadan, akwai wanda tana da lokacin kallon fim. A hakan, akwai wanda tana da lokacin kallon fim. A cikin Ramadan. Tana da lokacin kallon fim. Wasu ma tara fina-finan ake yi a tara su wai sai an shiga Ramadan ne ake samun isasshen lokaci na kallo. Saboda ka yi ta a wajen Ramadan ba ta da time ɗin kallo. Amma yanzu a Ramadan za ta iya tara fina-finai, za ta iya zama tunda ba ta shi don yin girki ba, ba ta shi don yin ci abinci ba, za ta iya zama awa 5 tana kallon fim. Ba ta makanta lokaci a banza da wubi. Abinda ake samu na falala da rahama kafin ta ankara shi kenan Ramadan ɗin ya wuce. Saman yanzu kwanakin kamar sa suturuwa ke ana zuke su. Kamar jiya-jiya ne aka gama wancan Ramadan ɗin. Yau ga wannan shi ma ya tunkaro. Yanzu bula-bula kafin an kari na fara ce bayan sallah da sati uku. Shikenan ta wuce kuma. Ta wuce. Daga shekara kamar kwana. To yaushe kuma mutum yake da daman yake da lokacin tsaya bata ma kansa lokaci. Wanda dama ce Ibn al-Qayyim ya ce inda a ce Allah zai tada matattun da suka mutu gaba ɗayansu ya ce kowa a cikinku ya roƙi wata buƙata ɗaya a biya masa ya ce mafiya yawansu za su ce ya Ubangiji ka taimake mu in Ramadan ta kama a daren farko a dawo da mu duniya mai nafila raka a biyu mu koma. Abinda kawai za su roƙa kenan su dawo duniya su yi raka a biyu a Ramadan su koma shi kenan. Amma kuma babu daman dawowa ɗin. Babu dama. Taka mu dage da aikin alkhairi. Allah ta'ala ya sa mu dace. Abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kuri Allah ya fi mana. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.